This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Masu sauraro sashin Hausa ne na muryar Amurka kuka sake kamawa akan mita 1725 da kuma mita 60 a cikin shirinmu na hantsi. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya FM. Za kuma iya sauraron mu a duk inda ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masauraro Usman Kabara ne ke muku sallama da fatan shiga hantsin lafiya tare nake da Ibrahim Ka'almasi Garba muka sake dawa kamar yadda nace a cikin shirinmu na hantsi wanda kukan kama shi da karfe 8 agogon Najeriya. Gwamnatin Najeriya ta sa hannu tare da wasu jihohin arewa maso gabashin kasar domin ko sun taimakawa ƴan gudun hijirar Boko Haram wanda suka koma gida.
Wannan lokaci na farko ina so in yi wa shi shugaban kasa Muhammadu Buhari godiya domin duk abin da kuka gani anan da taimakon sa ne aka samu.
To gwamnatin Barno kenan sai kuma mu garzaya inda zamu ji cewa a Niger wata makaranta ce ta samu gudunmawar tebura da akalla guda 500 daga wata kungiyar sa kai. Haka kuma akwai maimaitin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa har ma da sharhin jaridun Arewa. Yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Jiya Talata Majalisar Dinkin Duniya ta aiki da sabuwar takardar gayyata zuwa Geneva don tattaunawa kan zaman lafiya a Syria, amma nan take ba a san waɗanda aka gayyata ko kuma dukkanin ƙungiyoyin da ke adawa da shugaba Bashar al-Assad za su hallara ba. An tsaya da ranar Juma'a mai zuwa don tattaunawa ta gaba, duk kuwa da cewa an ci gaba da yakin da aka kwashe kusan shekaru 5 ana yi. Sojojin da ke biyayya ga Assad masu samun gudunmuwar hare-haren jiragen yakin Rasha sun kwace wani garin ƴan tawaye a kudancin Syria. Manzon Majalisar Dinkin Duniya a Syria Stefan de Mistura shine yace an raba goren gayyata zuwa babban taron zaman lafiya, amma bai ce ga waɗanda aka gayyata din ba. Babban kwamitin sasantawar mai wakilcin manyan ƙungiyoyin ƴan tawaye da bangarori daban-daban ya jaddada cewa shi ya kamata ya kasance wakili ɗaya tilo na ƴan adawa. To sai dai kuma jagororin ƴan adawa da dama waɗanda suka ce ba su cikin ƙungiyar sun ce su ma fa an gayyace su.
To wata babbar kotun jamhuriyar Afirka ta tsakiya kuma ta soke zaben majalisar dokokin da aka gudanar a watan jiya, wato wanda aka yi tsakanin ƴan siyasar kasar. To amma ta bada tabbacin cewa tsofaffin firaministocin guda biyu za su kara ko kuma fafata a takarar shugabancin kasar ba. Kundin ko kuma kotun kundin tsarin mulkin kasar ta yanke hukuncin ne a daren shekaran jiya Litinin cewa magudi ya yi katutu a zaben da aka yi na farko wanda aka nemi zaɓar shugabanni ko kuma ƴan majalisar dokoki. Kuma wai ga dukkan alamu an ce ana tsammanin wannan magudi ya haɗa da su kansu ƴan takara. Kotun dai ta tabbatar da zagaye na biyu na shugaban kasar da aka yi na zaben shugaban kasar a tsakanin mafiya samun ƙuri'un ba ta tabbatar a tsakaninsu ba, wato Anicet Jaj Douglas da kuma Faus Ashange Tejuare, da kuma wanda shi ɗaya daga cikinsu ya sami kason da ya fi na ɗaya don an tsaida kuma ranar 31 ga watan Janairu don gudanar da zaben. To amma ga dukkan alamu za a ɗaga wannan zaɓe.
Majalisar Dokokin Ƙasar Denmark ta amince da wasu sabbin dokoki da zaman rage sha'awar neman mafaka a ƙasar a wani matakin da ya janyo suka sosai. Bayan muhawara ta tsawon sama da sa'o'i 3 jiya Talata, 'yan majalisar dokokin daga garumin Rinjaye sun amince cewa ƙudurin dokar da ake laƙabi da Jewelry Bill ya zama cikakkiyar doka wadda ta tanaji kwace kadarorin masu neman mafaka, muddin dai darajar kadarorin ta kai sama da dala 1,550, amma banda abubuwan da suke da alaka na kudda mutum kamar su zuban aure. Masu sukar wannan matakan na alakanta su da yadda turawan Nazi suka yi ta kwace kadarorin Yahudawan zamanin da aka halaka Yahudawa masu yawa, wani tanajin kuma ya buƙaci masu neman mafaka su jira bayan shekaru uku a maimakon daya kafin su rubuta takardar izinin gamuwa da sauran dangi. Wannan kudirin doka shine na baya-bayanan a yunkurin gwamnatin Denmark mai dan salon rikon rakau wadda ta yi watanni bakwai bisa gadon mulki na kashe gwiwar masu wato guje mai yaki daga da fatara kuma a gabar ta tsakiya da Afirka da Asiya suna shigowa kasar.
To wata fitaccen kungiyar rajin kare yancin bil'adama ta kasa da kasa ta ce akwai wasu matasa da dama da ke jiran hukuncin kisa a gidajen yarin kasar Iran saboda laifukan da suka aikata tun suna yan shekaru kasa da 18 a karkashin wata dokar da ta tanaji hukuncin kisa ga yarinya yar shekaru 9 da haihuwa da kuma yaro dan shekaru 15 da haihuwa. A wani rahoto mai taken girma ana jiran kisa hukuncin kisa ga yara kanana masu laifi a Iran. Kungiyar Amnesty International da ke London ta zargi ita kasar ta Farisa da aikata abin kunya da yin watsi da yancin yara. Rahoton yayi nuni da wani kundi mai bayyana kisa na matasa akalla guda 73 a Iran tsakanin shekarar 2005 zuwa da 15 da kuma wanda aka alakanta da yara 160 da ke zaman jiran hukunci a Farisa. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta sa hannun ko kuma sun hada hannu da jihohin arewa maso gabas musamman irin su Borno, Taraba da kuma Adamawa domin tallafawa waɗanda suka koma gida yan gudun hijirar Boko Haram ga Ibrahim Abdulaziz.
Da yake jawabi wajen raba waɗannan babura, gwamnan jihar Adamawa Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya bayyana muka soyin kaddamar da wannan shiri.
Wannan lokaci na farko ina so in yi wa shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari godiya domin duk abin da kuka gani anan da taimakon sa ne aka samu. Kuma ina so in ƙara ma shi sakatare na gwamnati na tarayya gabaki daya yayamu Bidi Lawal shi ma ya taimaka kware da gaske a bada wayannan kekuna kafin mu ma a gwamnatace muka kawo namu contributions shi yasa yau kuka ga ake wannan program. Na biyu, mutanen da suka samu wannan kyautan gwamnatin APC to ya kamata ku yi amfani da wayannan abubuwan a yadda ya kamata. Idan kuka gode Allah da abinda Allah ya muku, to shi da ma Allah ya ce in ka gode min zan gara maka.
To ko me waɗanda ma suka samu cin gajiyar shirin ne yake cewa?
Sunana Istifanu Yohana from local government. Na ji daɗi sosai dun mun sha wahala, amma yadda aka ce canji ya zo da gaske daga wajen shugaban kasa da shi gwamnatinmu. Ina fata Allah ya ja kwanan gwamnatin nan da shugaban kasa da cabinet nashi, wayanda kuma taimakon bai same su ba. Muna fatan gwamnati din ta dada kyau fiye da haka, kowa ya samu taimako ne.
Yanzu ma dai akasarin al'ummomin da hare-haren Boko Haram ya raba da gidajensu a jihar Adamawa sun koma garuruwansu, in banda yan kaɗan da har yanzu dakarun Najeriya ke ƙoƙarin kakkaɓe burbuɗin mayakan Boko Haram a yankunansu. Kuma wannan mako na zuwa ne yayin da hukumomin agaji da kuma kwamitin tiwa dan juma ke kokarin kai kayakin tallafi ga al'ummomin da suka koma. Alhaji Sa'adu Bello da ke zama babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ma kula da sansanonin yan gudun hijira da ke jihar Adamawa ya mako bayin halin da ake ciki a yanzu.
Abinda nema ke kokarin yi kawai a yanzu shine dukkan community da ta koma kowane local government mun yi musu tanadi na abinci da kayayyakin sawa, tufa na sawa again da katifu, wadda in lomo samu haɗin kan local governments mukan kai musu respective local governments nasu a hada a bada shi a distributing word by word tare da sa'idon jami'anmu da jami'an sauran stakeholders kamar Red Cross da muke aiki tare da su wurin tabbatar da wannan abun ya isa ga wadda abun ya kamata a isa hannunsu.
Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To Allah ya ci gaba da takaitawa ya kuma sa a dace. Sai kuma mu tsallaka zuwa jamhuriyar Niger, inda wata makaranta suka samu gudunmawar tebura akalla na zama guda 500 daga wata kungiyar sa-kai. Wakilinmu Shaibu Mani ya aiko mana da wannan rahoton.
A burin magance matsalolin da makarantun boko ke fuskanta, majalisar da'ira birnin Maradi ta taimaka da bancina 500 ga ɗaliban makarantar kolejin ‘yan daka mai ɗauke da ɗalibai fiye da 1,000 suna ɗaukar darussa a ƙasa, da ma ɗaliban suka ƙaƙaba ma makarantar suna Ecole Bulususuwa, sabilin babu katanga ga iska ga ƙura. daraktan kwalejin Malam Yakani na mai godiya akai
duka kalafa uku take da taliban busa 25 saulan duka kasa suke cikin kura to yanzu alhamdulillahi wannan tabul 500 da muka samu to insha Allah kowa ya samu wurin zama za a yi karatu a cikin hankali kwance
ko bayan daukar darasa a cikin dakunan karan hatsi alban na da bukatoci da dama
muna neman in Allah ya yarda azo da wuta da famfo to busa haraka wanga dai tabuloli da aka kawo mun mun gode Allah sakar alheri
shiko galadiman katsina ɗaya daga cikin wayan dalibai ya ci wani abu
wala ake ce mun burushushuwa kenan dan Allah ya kubarce mata sai je burushushuwa kware muna godiya ga wanda suka taimake mu wagala kwantana sa abu da yawa muna kala ga mu president dan ya sani to Allah shi mai albarka da wanga taimako da mu mun gode kware
da jagorancin cikin ba da wannan bancina shugaban majalisar da'ira Malam Ayubu Musa ya dauki jawabi gaban daliban
yau kun ga tabuloli gobe za ku gani ruwa banda gobe za ku gani an je wagala kwalkin an samu ta wuta an mata kun da kun saboda mun yi kowa ganin muhimmancin ta ga diyan mu nan mun gani suna karatu sosai kuma surtu ga ɗan mata sun yi a cikin kwalkin nan muna neman jagorancin mata mata ba su jagoranci sai sun ilimi
hukumomi masu ruwa da tsaki kan sha'anin koyar da ilimi a cikin jihar Maradi ya yaba da wannan agaji da masar da'ira Tabbada Malam Ibrahim Nagadi daidai a hukumar ilimin makarantun primary
taimako da su kawo taimako ne wanda mun ji dadin shi kwarai zai kawo gyara haraka nan su ijiyan dakan matsalar da suke samu ta su zamna kasa wajen karatu yara suna kura mun samu an ciwo kan
Shaibu Mariam Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
to haka yake Shaibu Mani sai mu ce da fatan za a ci gaba da taimakawa sannan kuma bari mu dan shakata kafin mu ci gaba to an gaida marigayi dan kwairo to ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC dake gundumar Columbia
that is a SP special protection unit to social duty commodoring the tender a cikin commodoring the tender guda tara duka din kudi akwai sirratin na revenue to akwai ɗan sanda a wajen mu suke taimakawa da ayyuka din to shi ne sai ya ce ɗan ayi wanda suke wurin ne ya samu kanishi akwai position wanda ya kamata a ce ya yi feeling gap nasu ya ke yi feeling gap ne abunda ya sa yake kuma idan har za a yi wannan promotion dukkan yawancin na zuwa ya yi wani sai yake shigo a kai
ai na ce ma service commission su ya kamata a yi masu wannan tambayan ba shi inspector general ɗan sanda ba
jama'a assalamu alaikum idan masu sauraron mu za su iya tunawa tsohon shugaba Goodluck Jonathan shi ya nada inspector general na ɗan sandan yanzu Solomon Arase a bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya lashe zaɓe amma kafin a rantsar da shi ya kama aiki haka kuma tsohon shugaba Goodluck Jonathan shi ya nada tsohon inspector general na ɗan sanda Mike Mbama Okiro a matsayin shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ko kuma Police Service Commission ko PSC a takaice. Inspector General Solomon Arase shine mai zaben duk wanda ya dace a yi masa ƙarin girma daga kan mukamin ASP har zuwa muƙaddashin Inspector General. Shi kuma Mike Okiro shine mai tabbatar da wannan nadin a bisa ka'ida tare da amincewar wakilan hukumarsa. A yau za mu ji bayanin wasu abubuwan da waɗannan mutane guda biyu suka zartas na yin ƙarin girma ga wasu jami'an 'yan sanda.
Kuma abin nan da sun sake gyara ta akwai medical promotion da aka yi kwanan nan from ASP to superintendent ba a taɓa yi ba ina jin ban ga organization ba ko soja ko SS ko ina da taɓa ga organization za ta yi wannan kuma ba za ta faruwa ba ya faruwa da jiran police daga ASP suka yi skipping DSP rank to superintendent. Ba san menene ma DSP rank ba in their shoulder ya ba su double promotion daga medical office abu ne ya promote na su kenan. A lokacin Suleiman Abba akwai wani Moses Jatubu. Moses Jatubu shi ne mai tsaron shugaban kasa Jonathan da Mila ɗan tawaye da Uche. Uche kuma shi ne mai tsaron ita patient Jonathan. yanzu nake ma magana uce yanzu mai mashi kwanan da suka samu CSP da shi da Milan wai da tubo yanzu aka bid na da tubo shi su CSP ne amma shi da tubo yanzu sai commissioner of police confuse is very wrong yanzu aka da nake ma magana wallahi shi commissioner of police ne kuma da nake ma magana ba shi kadai ba ma yanzu haka muna da AC wanda ya promote that is PSO PSO junior CSP ne ya promote na shi AC ba fourth PPRO junior CSPJ wanda take yin number a cikin wannan staff list tana 406 ya dauke da ba ta AC ainihin serial number na 406 inda take kira cikin listin ke na ba number 1 ba number 2 ba number 3 ba kaga kamar su CP Ojukwu daga wanda yake CP Kogi da CP Elegunle da CP da CP Chris Evide na Edo wallahi duka su da junior DCs duk ya promote na su ya ba su CP rank.
Akwai wannan tambaya kuma da zamu yi ta kamar da muka yi alƙawari kusa da ta ƙarshe cewa shi Solomon Arasi kan ƙara wa mutane girma ne bisa son zuciya idan an duba misali kamar CP Chris Ezike wanda yake a jihar Edo da shi ne mutum na 38 sannan aka dawo duk mutane aka ture su aka naɗa shi aka kai masa ƙarin girma ata ita kanta kakakin rundunar taku ita Olabi si Kolawole ita ce ta 406 ta ture duk mutum 405 aka zo aka bata wannan ƙarin girma ta zama yanzu mataimakiyar commissioner yan sanda. To shi me yasa Solomon Arasi yake daukan irin waɗannan matakai da za su iya jawo masa matsala ya zubar da mutuncin yan sanda?
Ai na ce ma service commission su ya kamata a yi masu wannan tambayan ba shi inspector general yan sanda ba.
DSP Tinja Madam ya ba da amsa a madadin inspector general Solomon Arasi kamar da yadda aka ji ya ce hukumar kula da ayyukan yan sanda wadda take karkashin Michael Kiro ita ce take yin wannan abu kuma ita za a tambaya. To amma kada a manta da cewar shi inspector general yan sanda Solomon Arashe shi ne mai mika sunayen waɗanda yake so a yi makarin girma ita hukumar ta amince idan ta ga bai dace ba ta ki. Abinda yan sanda masu zargin Mr. Arashe da nuna bambancin yanki da na addini suke faɗa shi ne cewar wata ɗaya bayan hawansa kan mulki ga misali ya yi ƙarin girma tare da amincewar hukumar Mike Okiro. Mu wasu 'yan sanda su 14 masu mukaman DCP ko mukaddasan commissioner zuwa mukamin CP wato commissioner. Kuma maimakon ya bi sahun da ke cikin wannan kundi kamar yadda aka fi sai ya zaɓo waɗanda ransa yake so ya tsallake waɗanda baya so. 'Yan sanda 14 da aka yi makarin girman nan zuwa mukaman kwamishinoni daga ranar 26 ga watan Mayu na 2015 daga na ɗayansu har zuwa na 10 duk a jere aka ɗauko su a cikin kundin jerin sunayen jami'an 'yan sanda masu mukaman DCP. Daga cikinsu akwai 'yan arewa guda 4 sauran guda 10 kuwa duk 'yan yankin kudancin Najeriya ne. To amma abin mamakin a nan shi ne da aka zo kan na 10 ɗin wato Anthony Obizi Michael daga jihar Cross River sai aka tsallake wasu mutane su 25 dukkansu 'yan arewacin Najeriya an banda mutum guda ɗaya tak. Sai aka ɗauko wasu 'yan kudu Emmanuel Ojukwu daga jihar Anambra wanda ya taɓa zama kakakin rundunar 'yan sanda, aka ɗauko Chris Ezeki shi ma daga jihar Anambra, aka ɗauko Moses Jitobo tsohon jami'in da ke tsaron lafiyar tsohon shugaba Goodluck Jonathan kuma ɗan jihar Bayelsa, shi kuma aka sake tsallaka wasu mutane su 42 a bayan waɗancan guda 25 da aka tsallake, wato an tsallake mutane 67 kenan aka ba shi wannan mukami na commissioner. Wannan shi ya kawo adadin waɗanda inspector general Solomon Arasi ya naɗa kwamishinoni a zaman guda 4 'yan arewa guda 10 'yan kudu. Wannan kenan. Akwai wasu matakan yin ƙarin girma na 'yan sanda da ake kira special promotion inda mutum yakan tsallaka mukami guda zuwa wani na sama. Kamar ga ƙananan 'yan sanda daga kurtu har zuwa speto, shi inspector general ɗin yana iya yi domin raɗin kansa ba sai ya tuntuɓi hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ba. A ranar 1 ga wannan wata na Janairu da muke ciki ga misali, inspector general Solomon Arase ya yi ƙarin girma na musamman ma wasu 'yan sanda guda 6 masu mukaman kofar zuwa mukaman spetoci dukkansu a sashin jiragen sama na wannan runduna kamar yadda yake kumshi a cikin takardar yin ƙarin girman wanda commissioner ɗan sanda CP Adeyemi Ogunjemilusi ya sanya mu hannu a madadin shi mukaddashin inspector general mai kula da mulki an yi wannan ƙarin girma ne ma Esrom Bomenem Precious Amachuku Damola Akinade Muyibad Ajani Ogundiran Omotayo da kuma Blessing Enumaje dukkan su shida ɗan yankin kudancin Najeriya ne. Banda ƙarin girma akwai batun manyan mukamai kama daga na DIG zuwa AIG da commissiononi har zuwa mukaddasan commissiononi ko DCP waɗanda ake zargin Solomon Arasi yayi shiru da batun cike su saboda idan ka dubi jerin sunayen manyan jami'an da ke kan layi domin cike su din ƴan arewa ne.
Akwai position wanda ya kamata a ce yayi feeling gap nasu yake yi feeling gap din shine muna da position na DIG to IC force supporters yake yi AIG Mobile yake yi AIG CTU yake yi AIG SPU yake yi muna da AIG investment yake yi muna da AIG force animal branch yake yi muna da AIG armaments yake yi AIG bomb duk yake yi abunda yasa yake kuma idan har za a yi wannan promotion dukkan yawanci na zuwa AIG ne sai yake shiru a kai haka DC position DC from inside da dauki mutane mutane guda 20 din ma zai yi to idan zai mutane 20 ko kuma ne 30 ne zai yi yau nake so ga baka idan zai mutane 30 wallahi duka su 20 din ne cikin 30 din duk za su zama ayyuka ne amma sai yake da mutane biyar kacal ya tura zai promotion kuma muna da vacancy almost more than 20 vacancy yake promoting.
Mai magana da yawun inspector general Solomon Arashe DSP Tinja Mazam Ibrahim ya amsa wannan zargi.
Na daya da nake son a duba akan wannan magana shine yadda na yi bayani dazu na ce maka service commission shi inspector general na ɗan sanda in har shi yace zai zauna akan promotion na mutane abu ne wanda service commission za su iya querying din shi akai in kuma ba service commission sun querying nashi ba shugaban kasa yana kallo tabbaci shugaban kasa would certainly zai ja hankalinsa akan wannan abu wannan akwai mashawartan shugaban kasa ba aiki bane wanda mutum guda zai iya tsayawa yace to yayi zaman abin nan akai sai abin da ya ga dama yi ba zai taba faruwa haka ba.
A shirin mu na gaba za mu ji ko hukumar kula da ayyukan ƴan sanda za ta dauki alhakin waɗannan naɗe-naɗe da ƙarin girman da ake ma jami'an wasu yankuna kawai za mu kuma tuntuɓi fadar shugaban ƙasa mu ji abin da za ta faɗi kan wannan batun a kasance lafiya.
To madalla yanzu kuma bari mu bi wannan.
Da jaridar People's Daily za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da babban labarin ta da ke nuna yadda hukumar yaki da almundahan a Najeriya EFCC ta karbe wasu kaddarorin samba da su da kuma naman jojanar Yushau Abubakar a Kaduna. A can gefe guda kuma jaridar ta People's Daily ta bada labarin cewa a yau Laraba ne tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan zai yi magana akan kungiyar Boko Haram da kuma cin hanci da rashawa a wani taron ƴan jaridu na duniya da zai yi a Geneva da ke kasar Switzerland. A can cikin jaridar Leadership kuwa ta bugo wani labari ne da ke nuna cewa tsohon gwamnan jihar Katsina Ibrahim Shehu Shema ya ki kasancewa cikin wata tawagar manyan jigajigan jihar ta Katsina da suka ziyarci gwamnan jihar Aminu Bello Masari da nufin bashi shawarwarin ci gaban jihar ta Katsina. A bangare guda kuma jaridar ta Leadership ta bada wani labarin da ke nuna yadda wata kotun sauraron kararrakin zabe a jihar Kogi ta yi watsi da karar neman a hana rantsar da Yahaya Bello a matsayin sabon gwamnan jihar ta Kogi da za a yi a ranar Laraban nan. A jaridar Daily Trust kuwa ta ambato wani shaida ne yana shaida ma wata kotu cewa kakakin jam'iyyar PDP a Najeriya Olusemetu ya bashi dala Amurka miliyan 2 domin yayi kasuwanci. A bangare guda kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu labarin yadda wani dan kunar bakin waki ya hallaka mutane 25 tare da jikkata wasu da dama a kasar Kamaru. A wani rahoton da jaridar Blueprint ta yi babban labarin ta da shi ya nuna yadda tsohuwar gwamnatin Goodluck Jonathan ta sace wasu kudade har naira miliyan 167 da aka ware domin gyaran hanyar Lagos zuwa Ibadan kamar yadda jaridar ta bayyana. A ƙarshe dai da jaridar ta Blueprint za mu kammala da wani labarin ta dake ambato hukumar lafiya ta duniya WHO tana nuna bukatar a wayar da kan jama'a musamman a yankunan karkaran Najeriya game da cutar nan ta zazzabin lassa da ake samu daga beraye. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Lakwaja a Najeriya.
To yanzu kuma bari mu dan tsakuro muku irin sakonnin da kuke bar mana a wayar mu ta Tangaraho.
Assalamu alaikum, sakin Hausa na murya Amurka. Mai magana daga karamar hukumar Wasai a jihar Plateau. Sunana Abdulrahman Amwasi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dangane da samun ababuwan fashe-fashe da yake afkuwa a kasar Kamaru, wannan abin tashin hankali ne. Ya kamata muna kira ga hukumomi, jami'an tsaro su tashi su sake danse wajen yakan yan ta'adda. Bayan haka ba kwaɗai ya kare a kan jami'ai ba, mu ma ya kamata mu zama jami'an kanmu, wanda mu ma za sa mu kare kanmu daga yan ta'adda. Da fatan za mu kare kanmu daga dukkan wani munafiki wanda zai zo ya cutar da mu a cikin al'umma. Allah ya kare mu. Na gode. Da fatan za ya amfani da shi.
Ina kira da shugaban ƙasar Najeriya General Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari ya kamata ka yi wa cikin Najeriya, saboda talakawan kaso suka zaɓe ka, kuma talakawa su ne kai, kuma kai ma kana kishin talakawan Najeriya. Ana shan wahala a arewa, ana shan wahala a Najeriya. Ga talaucin da yake damun mutane, ga tsadar rayuwa, ga ƙasa babu komai, ƙasa babu kuɗi, ga kuɗi yana wahala, ga mutane suna nan a cikin damuwa. Ina kira ga Buhari ka ba da shimma a kan kayan abinci, saboda talakawa suna cikin damuwa. Kayan abinci ya sauko a farashi mai rahusa. Don Allah Buhari ka yi amfani da wannan shawara da na baka. Ni ne Sani Bala da ke wuro Hausawa a jihar Yobe, Najeriya. Na gode VOA.
To yanzu kuma sai mu koma ga baban Sule, mu ji labarai amma a takaice.
To baban boss, jiya Talata Majalisar Ɗinkin Duniya ta aike da sabuwar takardar gayyata zuwa Geneva don tattaunawa kan zaman lafiya a Siriya, amma nan take ba a san waɗanda aka gayyata ko kuma dukkanin ƙungiyoyin da ke adawa da shugaba Bashar al-Assad za su hallara ba. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani ɗan sanda da ake zargin yana da alaka da Taliban ya hallaka ƴan'uwansa ƴan sanda goma a wani mummunan hari a jiya Talata a lardin Uruzgan da ke yankin tsakiyar ƙasar. Gwamnatin Burundi ta ce za ta yi maraba da duk wani tayi daga Afirka ta Kudu na shiga tsakani a tattaunawar da ake yi na zaman lafiya a ƙasar tsakanin wato ɓangarori daban-daban. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi kiran da a inganta matakan yaƙi da almundahana a ƙasar 'yan sa'o'i kafin wani shiri na gidan rediyon BBC ya nuna shi kansa ya mallaki ƙadarorin da suka kai kusan dala miliyan 40,000. Wata fitacciyar ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ta ce akwai wasu matasa da dama da suke jiran hukuncin kisa a gidajen yarin Iran saboda laifukan da basu taka kara sun karya ba, kuma ga su shekarunsu ya sun yi ƙanƙanta yana.
To mun gode Malam Ibrahim da kuma takaitattun labaran shirinmu na wannan hantsi ya kammala. Sai kuma an jima za a ji abokan aiki in Allah ya kai mu da la'asar ɗauke da wani sabon shirin. A madadin shi Shubahiro Dedone da ya ba da umarni da shi kan shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai kuma injiniyanmu na yau Charles Usman Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.